بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقتل الوزغ.
نعم ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع.
نعم مالن يتي ويقتل الوزغ. وزغ واتو إدم وتنيغا سككا a cikin gidan shi ne ko a gonar shi ce ko a shagon shi ce to kashe ta ake ita tsakaka idan a ganta ba za a ce ko wata aljana ba ce ko wani abu ba za a nemi izinin ta ba ana ganin ta in akwai matakin da ka dauka dama na daga ka ganta in ka mata kaza kawai za ta fado a kashe ta to sai kai kokari kai amfani da wannan abu Ma'iki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi wato dukkan wanda ya kashe tsakaka a bugo na farko to za a rubuta mai lada 100 wanda da ya halba mata takalmi ko ya buga mata wani itch kawai karo na farko da ya rantsa mukan shi kenan kawai ya gama da ita to za a ba shi lada 100 za a ba shi kyakkyawa 100 duk wanda ya kashe ta a karo na biyu ma'aiki alaihi salatu wassalam wata ruwayal yace falahu 75 hasana wato yana da kai kyakkyawa 75 wata ruwayal kuma tace falahu 50 hasana yana da kai kyakkyawa 50 daidai duk wanda ya kashe ta a bugo na uku yana da kai lada 25 wato wannan sunna ce ta tabbatar da haka dan haka ita alwazagh wato idan a ganta kashe ta ake ba a saurara mata ba a daga mata kafa saboda umarni daga ma'aiki alaihi salatu wassalam malan yace wa yukrahu qatlu dhafadi ana karhanta kashewa kwadi makaruhi ne mutun ya kashe kwadi matukar wannan kwadi din ba sa cutarwa suna zaman lafiyar su basu dame ka ba basu hayyace ka ba to amma in suka dame ka suka hayyace ka ba laifi an halitta maka ka kashe su saboda dukkan abin da zai cutar da mutum musulmi wato ba wani abin da yake da kima da daraja sama da dan adam kin shi musulmi an gane ku da haka in kaga akwai cutar da kai ko cutar da iyalinka ko cutar da ƴaƴanka a cikin ƴaƴanka kanana akwai wanda daga sun ga kwadi suke furkita su kuma kwadi sun mai da gidanka gurin hirar daren su to ba laifi zaka san amfanin abin da zaka yi amfani da shi imma magani ne wanda zaka fesa kana fesawa duk wanda ya iso ya tinkari gurin daga cikin su to shi kuma alkiyama sai zafi ya mishi duniya to ba laifi zaka yi wannan na'am
wa qala an-nabiyyu alayhi salamu inna allaha azhaba ankum gubiyata al-jahiliyyati wa fakhraha bil aba'i mu'minun taqiyyun aw fajirun shaqiyyun antum banu adama wa adamu min turabi
to shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna allaha azhaba ankum hubiyatal jahiliya haqiqa allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar muku da girman kai da wauta daga tobara ta lokacin jahiliya dukkan abin da ake ce da shi girman kai ne to da musulunci yazo shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da wannan girman kai din haka nan kuma ka tobara ta irin lokacin jahiliya magana wanda ba ta da kai ballantana kafahu to ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar muku da ita haka nan abin da ya shafi wauta irin mutun yayi abu ya gashi ya wuce shekara 30 amma ya dinga yin abu irin na yan shekara 13 to wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar muku da su wa fakhraha bil aba'i haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar muku da yin alfahari da kaju da nuna wa mutane iyayenku sun huto daga gari kaza ai asalin iyayenku yan Turkiya ne ko asalin iyayenku ƴan Madina ne ko asalin iyayenku ƴan Nigeria ne ko asalin iyayenku ƴan Mali ne yanzu wannan duka Allah ta'ala ya tafiyar da wannan an gane ko ka ce ƙasa kaza saboda ƙasa ce mai tsarki babanka daga cin ya fito to matakal kai din baka da tsarki babanka ba abin da zai ƙara maka komai an gane ko na'am imma mu'minun taqiyyun shine yace mu'minun taqiyyun dayan bi ne imma dai a samu mu'mini wanda yake kiyayewa dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala daidai gulgudo duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da aje a aikata to yana fama yana haba-haba akan ya aikata wannan abu abinda Allah tabaraka wa ta'ala baya so a aikata shi to yana kokari ya guji wannan abin ya nesance shi au fajirun shaqiyun ko kuma tantirin lalatacce wanda yake matsiyacin lahira ɗayan bi ne amma dai mutumin kirki ko kuma mutumin banza to idan mutumin kirki ne dama shi Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mai wato wannan girman kai da kaju da jiji da kadare na mutane in kuma mutumin banza ne to kaju din da girman kan da jiji da kai da mutane da zai dinga yi musu da iyayen shi ba wani abu da zai tsinana mishi matakar cewa shi din kanshi ba kowa bane an gane ko laysa alfata man yaqulu kana abi inna alfata man yaqulu ha anaza an gane ko wato mutum ba wanda zai ce ba babana shine limamin kaza babana shine sarkin kaza babana ya rike matsayi kaza wannan ba shi bane mutumin da ake so mutum wanda ya cika mutum shine wanda zai ce shi shine yake da kaza shine yake kaza ka ce babanmu yana da mota biyar yana da kaza da kaza amma ba ka da jika guda ɗaya ma a jihunka to ai wannan kudin da baban naka ba abin da ya tsinana maka an gane ko dan haka akwai wadansu abiyati da shi mai littafin Mu'inu Talamizi ya kawo wanda suke magana akan wato a yanda musulunci wato ya girmama mutumin da yake baya da tushe baya da asali a cikin addini na musulunci irin su Salmanu Farisi laqad arafa al-islamu Salmanu Farisin wa qad wada'a ash-shirku ash-sharifa aba jahli an gane ko wato addini na musulunci ya daukaka a Salman wato ba shi kadai ba har ma wato mutanen da suka fito daga can wajen su addini na musulunci ya daukaka su ta hanyar saukar da aya a cikin suratul jumu'a wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dora hannun shi akan Salmanu yace mutanen wannan mutumin ne da Allah ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim amma ga Abu Jahl Abu Jahl kaga mai darajarsa in dai bangaren danganta ne a cikin Larabawa dangantarsu danganta ce wanda suke da kai daukaka tunda Banu Hashim ne yana daga cikin wato iyayen ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma Allah subhanahu wataala ya kaskantar da shi dan a lokacin da za a tafi yakin Badar da aka tafi akwai samari guda biyu na musulmai wanda tunkan su tafi suka ce su yau in suka je su eh dai ayi ɗaya wannan ko su dawo da rai ko Abu Jahl ya dawo da rai in dai da ransu ba yanda za a yi su ci gaba da jurewa jin bakakin maganganu wanda Abu Jahl yake ga wa annabi Abdurrahman ibn Auf yace ina cikin jama'a a Badar kawai sai naga wani yaro yana tambaya ta nuna mu Abu Jahl a cikin wayata yace bin nuna mishi ba shi kawai kan waiwaya ga ɗaya hallo a dama ta yana tambaya ta baba ina Abu Jahl yake yace nace musu wancan shi ne yace wallahi bu sarabu da shi ba da suka mamaye shi yadda suka farmai dangin annabi ne to amma saboda fadin magana da yake yi ga annabi da musulunci yasa ba shi da kimar komai a gurin kowa a gurin sahabbai na annabi zaka taba wani wanda yake da alaka da annabi mutumin kirki su kyale ka an gane a Abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato Abu Sufyan ibn Harb ko Abbas ibn Abdul Muttalib daya daga cikin su sun zo gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yana zaune Abubakar yana zaune a share daya to akwai irin kaman su Bilal irin su sahibi wanda talakawa ne to Abubakar ya dan musu wani abu na rashin jin dadi sai suka tashi suka shirye a dalilin wannan saboda tunanin shi cewa wannan fami ɗe na annabi kuma mutumin mai daraja ne a gurin annabi amma bai musulunta a lokacin ba waɗancan sahabban cacurundo din nan wanda ake ganin su ba su da komai bayan sun tashi sun shirye Abubakar ya shirye wannan sirki na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shirye to su lokacin da ya zo shi ashe yanda aka yi suna ganin Abu Sufyan sai suka ce wallahi ma akhadatu suyufullahi ma akhadaha fi aduwillahi suka ce indai har takobbai ba su yi amfani ba akan wannan annamimu wannan lalataccen wannan tantir to ba su kyautata ba Abu Sufyan ne sai ga haka Abu Sufyan yana da diya a gidan annabi Abubakar ya ce wani ba ku da kunya ne sarkin annabi ne kuke ga yawa haka
kafin
musulunta sarkin annabi ne kuke ga yawa haka lalle kun lalace shikenan ya zaga tayi suka shiri da annabi ya zo sai ya ga mai haka yace la'allaka aghdabtahum yace to wallahi la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka indai har ka sa ransu ya bace a dalilin maganan nan da ka ga musu wallahi to ubangijinka ne ka sawo shi ubangijinka ne ka batare Abubakar ya je sheke neman su gida-gida ya je gida wanne ta rashi aghdabtuka yace a alhamdulillah ba komai Allah yace aghdabtuka ya ukhayya ya je tarra su da dede ba su haƙuri kaga wannan talakawa ne amma gashi musulunci dake shi addini ne wanda yake mai kamala addini ne wanda yake da tabbatar da adalci wato ya tabbatarwa waɗannan musulmai haƙƙin su kuma ya raunana wannan daukakar ta shi wannan Abu Sufyan sulkin annabi ne amma in Umar ne ko Abubakar aka wa haka annabi ya kyale awa Umar rashin kunya annabi ya kyale ai da zaka ji ya ce duk abin da zai taba mutuncin Umar to shi ma zai taba mutuncin sa na'am yace antum banu adama wa adamu min turab ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ku dukanku dukkanku bil adama ne kowa dan adam ne ba wanda yake yayan annabi adam ko mahaifin annabi adam kowa wato mu duka mun fito daga jikin tsatsan wato mutum guda daga cikin mahaifiya guda daga jikin tsatsan annabi adam alaihi salatu wassalamu daga cikin wato mahaifiya na nahwa'u Allah ta'ala ya kare yadda da su an gane ko Annabi Adam shi kuma min turabin Allah ta'ala ya halitta shi ne daga turbaya. Allah ta'ala ya halitta Annabi Adam alaihi salatu wassalamu daga ƙasa wanda muke takawa mu yawo a kanta. To ta ina kuma alfarin da jiji da kan yake. Asalin ka ƙasa ce. Ƙasa kuma ko wanda baya da kobi yawo yake a kanta. Sai ya da yake takawa ba wai sai ya dalba kade ma har sai ya sa takalmi. Wanda in zai shiga ɗakin shi zai cire shi. Amma yake taka sai ya dale yawo da ita yake taka kasar wanda kuma daga ita ne asalin mu yake to ina girman ka na'am
wa qala an-nabiyyu alayhi salamu fi rajulin ta'allama ansaban nasi ilmun la yanfa wa jahalatu la tadurru
wa qala an-nabiyyu alayhi salamu fi rajulin ta'allama ansaban nasi wato maiki alayhi salatu wassalamu ya fada dangane da mutumin da kawai shi ya saka kanshi kawai zai dinga koyan wato nasaba ce ta mutane wani dan wani jikan wani tattaba kunnan wani aika kanshi na biyar shine daga nan ne suka hadu da su wani da suka hadu da wani da aka yi sama kuma can ana zuwa hallo suka mallake da wani to ai duka uwa ɗaya uba ɗaya ne wato halka ji ana cewa in kana so ka samu sunan kakanka na tara to kaje ka samu wani shi kawai karatun da yake nan to ma yake alaihi salatu wassalam yayi bayani ya fada game da irin waɗannan mutanen wanda za su shagaltar da kansu da koyan irin waɗannan abubuwan irin sanin dangantakar su wani da wani alakar wani da wani menene alakar su manzo Allah ya ce wannan ilmun la yanfa to ilimi ne wanda ba zai amfani mai shi ba a nan duniya ba zai amfane ka ba ba za ka samu wata garabasa ba haka nan a lahira ba zai amfane ka ba an gane ko wajahalatul la tadurru sannan kuma wannan jahiltar dangantakar wani da wani makwatsin wani da wani kace ban san makwatsin su ba rashin sanin wannan jahilci ne wanda ba zai cutar da kai a addini na musulunci ba jahilci ne wanda ba zai janyo maka cikas ba a gobe a ce ya akai baka san ba dangantakar su wani da wani da wani alakar su wanda ta hada su wannan jahilci ne wanda ba zai cutar da kai ba ba zai kuma amfanar da kai ba dan haka wato adamu ta'allumihi aula min ta'allumihi wato ka daina wato shagaltar da kanka akan ka koyi wannan ilimin to yafi a ce ka koyi shi ka daina shagaltar da kanka kawai indai ka san wani dan wani ne ji kan wani a zamanin lafiya shikenan wane ne kakan shi na uku kace mun sani ba ba kallafa mun ba sai shi ba gunda ban san ma kakan Abubakar na uku ko kakan Umar na uku ko kakan wani tabi'i ko kakan Imam Malik ko kakan Ibn Shihab da makamantan su
na'am wa qala Umar ta'allamu min ansabikum ma tusiluna bihi arhamakum
ma tusiluna ku
ma tusiluna bihi na'am arhamakum
wa qala Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ta'allamu min ansabikum wato ku koyi sani wato ku nemi sani daga cikin dangantakarku da mutane ma tasluna bihi arhamukum gwalgwadan yanda za ku dinga sadar da zumuntarku da waɗannan mutanen kai yanzu ba ci akai ba kaje ka nemi dangin suwa ne ya ne matsayin su taku wanda kai kuke da zumunta da su shine zaka ce wani baba tsakanina da wani da muka hadu da shi yake muna gaisuwa ta mutunci akwai alaka ce ta jini ce to baka sani ba to ai mamar su kanwar baban mu ce yo ashe zumuncin ma na kusa ne kaga wannan zai sa in kuka hadu da shi da shi kadai ne yake maka wasa da dariya kai ma zai in kuka hadu da shi in abokin wasan ka ne sai ka raka mishi wasa ka ci wani nake ganin ka yau a hargitsi ko ta baka tai dai ko ya fito ba butan shi a balle ka ce lalle kuma yau na san a rikice aka fito an gane ko wato dan yanzu kai ma ka samu lagon wasan kenan amma in ka ji lokacin da yake muka wasa baban ku yace eh wannan ai dani da shiyoyin mu daya a matsayin tsoho yake gare ku to wannan ka san kenan matsayin shi yace eh wannan ni ma kakana ne ka san kuma loshi ma a matsayin tsoho yake gare ku ko tsohon yace ni ma wannan babana ne kaga wannan kuma matsayin kaka yake gare ku abokin wasa ne in yace wannan dana ne kaga a matsayin yaya yake gare ku ko kane to wannan duka wanda zaka sadar da zumunta amma in ya zamanto kawai kai labarin da kake nema ba wai naka sadar da zumunta bane kawai dai in an kwankwasa ka ne ka fara zanowa haddasa na fulanun ka ce wane ai da wane dangantakar su guda a gurin wane naji da wane dangantakar su guda su wane diyan daki daya ne wane da wane su ne suke daki daya amma baba ya hada su shi kuma baban nasu da shi da baban su wane ai ciki daya suka fito shi ma ka dan yi zama ka kala sharhi ka dan shi mutum yana saurara da tun yana fahimta ma ya zama to gabaki daya ka huce sani shi to wannan bai dace ba an gane ko gwalgwadan yanda zaka sadar da zumunta shine Umar dan Khattab yace ku ne musanin wannan na'am
wa qala malikun wa akrahu an yurfa'a kun nisbati fi ma qabla al-islam min al-aba'i wa ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa
malan yace qala malikun al-imam malik imam dadil hijra yace wa akrahu an yurfa'a fi nisbati fi ma qabla al-islam min al-aba'i yace ni ina kyamar an yurfa'a fi nisba a dinga daukaka wato labari dangantaka ta mutum halaka yadda shi ma qablal islami cikin abin da yake kafin musulunci min al-aba'i daga iyayensa wato ana al-imamu malik yana kyamar mutum koda shine ya shiga musulunci iyayen shi ga baki ɗayan su ba musulmi bane to kawai wannan abin ya tsaya daga kanshi a fara lissafi daga kanshi amma duka iyayen nashi wanda ba musulmai bane to kala hode su an gane ko kawai kala a ce shi ai sunan shi Ibrahim amma kakan shi sunan shi Jajja wani arni ne a guri kaza shi kuma baban shi sunan shi wani 44 ko wani abu dai a ce shi ma arni ne amma ya rasu a kasar Burkina a ce to shi ma lokacin yayi kaza to wannan kafin musulunci wani zai zama to ma ya riki sanda ce ta bugan kan diyanka daga rikici ya da su mu alhamdulillah mu iyayen mu tushe gare su a musulunci eh ku baban kura na kai tsaka ne shi an gane ku to da haka kawai ba bincike eh kawai a kyale kala ai bayani irin wannan in ya zama to kawai kakan ku guda ɗaya ne tal musulmi a cikin kakanni gabaki da to wannan kakan a tsaya da kanshi eh in aka tambaya tsoho to shi kakan namu wane sunan shi yace a kawai ku bari ni ma ban san shi ba ko da ya sani ya kyale kala abin yayi nisa dan in ɗaya daga cikin ɗayan ya sani ya je bala wasu to gabaki ɗaya zaka tashi a dinga ganin ka baki ma a raka kakan shi ma wanda biho ba musulmi bane ba sabbin shiga musulunci ne mu wanda iyaye da kakannu mu jinin mu jinin wani kaje yana cewa jinin mu jinin sahabi wane ne a ce sahabi wale ɗiyan shi kaza 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 he da ya kawo dangantaka zuwa gare shi wanda wani kuma wannan ba shi da asali to kokari ya ci
wani alhamdulillah ko Allah ya amshe ka
wani alhamdulillah eh muna to wadin magana ce ba wa ru'ya saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wato mafalki nagari kashi ɗaya ce daga cikin kashi 46 na annabta wanda wannan aje mun yi bayani akan shi to amma malam ya tattasa wannan ru'ya saliha din saboda ya maka nuni akan cewa akwai ruwayar da ta zo da hakan din a farkon baban nan ya ce ar-ru'ya al-hasanatu min ar-rajul as-salih anan kuma sai ya ce wa ru'ya saliha kuma bai kawo min ar-rajul as-salih an gane ko mafalki nagari wanda wannan zai iya yiwa wannan mutumin da yayi mafalki din ba ma musulmi bane an gane ko ba mutumin kirki bane to wani kaso ce daga cikin kaso 46 na annabta an gane ko akwai wanda zaka ga kafiri ne yayi mafalki amma kuma ya zama to tabbas an gane annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da wannan sarki yayi mafalki yace gashi yanayin da yake ciki gashi amma a tambayi masu fassarar mafalki da aka tambaye suka ce kai wannan rugowar barci ce kawai wannan kawai rikice-rikice ne na mafalki ba wani tabbas bane to a lokacin shi akwai wani yace to zai ɗaukaka wannan maganar zuwa ga wani wanda yake tunanin zai fassara wannan maganar wato da ya tambaya annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya fassara mai wannan mafalkin dalla-dalla ya zo da shi ya gaya mai haka nan sannan kuma wato da yawa za a ga mutane sun yi mafalki wani mafalkin ya zama alkhairi ne a gare shi wani mafalkin ya zama to ba alkhairi ba ne a gare shi kuma duka mafalkin iri ɗaya ne
na'am wa man ra'a fi manamihi ma yakrahu falyatuful bal na'am falyatuful an yasarihi thalathan walyata'awwad min sharri ma ra'a
malam yace wa man ra'a ma yakrahu fi manamihi dukkan wanda yaga abin da yake kyama abin da yake ki a cikin mafalkin sa to falyatuful thalathan to sai yayi tofi sau uku an yasarihi a gubin sa sai ya tashi walyata'awwad min sharri ma ra'a wato kuma ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani a cikin wannan mafalki nashi kada ya cutar da shi malam ya goya wannan maganar duka saboda ya zo da wannan jumla din ta gaba na'am
wala yanbaghi an yufassira ru'ya man la ilma lahu biha
malam yace man la ilma lahu biha wanda baya da masaniya game da fassarar mafalki to bai dacewa a gare shi ya fassara mafarki duk wanda ya san bai san fassarar mafarki ba to bai dace ba a gare shi ya kutsa kanshi ya saka kanshi cikin kawai dole sai yayi uhara fassarar mafarki bai dace ba hakan din bai halitta ba
wala yu'abbiruha 'ala al-khairi wa hiya 'indahu 'ala al-makruhi
wala yu'abbiruha 'ala al-khair bai halitta a gare shi wato ya fassara wannan mafalki din al-khairi akan al-khairi ya fassara wa wanda yazo neman fassarar mafalki a wajen shi fassara mai ita akan al-khairi wa hiya 'indahu 'ala al-makruhi ita kuma a wajen sa abin kici bai dace ba an gane ku zai iya yiwa mu mafarki ɗaya da ni da kai amma ya zaman to kai a wajenka alkhairi ne wannan mafarkin ne kuma ba alkhairi bane misali akwai wato babban malami daga cikin tabi'ai ana ce da shi Muhammad ibn Sirin wannan malamin ya shahara da fassarar mafarki ya san fassarar mafarki da kyau da kyau yara guda biyu sun zo su ba a lokaci ɗaya sun mai tambaya ba ɗaya yazo ya ce mai ala gafarta malam nayi mafarkin je ina kiran sallah ce kana kiran sallah ce mishi yace to lalle kam abun ha akwai matsala yace ala gata mala a ga mun yace sata ce zaka yi za a yanke maka hannu yace tashi ya ka ai tashi ya tafi ba jima ba dai yazo shi yace agar ala gata mala ni ma irin mafarkin da wani ni ma nayi shi nayi mafalkin ina kiran sallah ya ne lamarina yace zaka tafi kai aikin haji ne eh ka sauke farali kuma kowanne daga cikin sakan din sai ya tabbata aka zo aka tambaye shi ala gata maran akwai wata hikima ce da ta sa shi wannan ya zamanto sata ce zai a yanki hannun shi shi kuma wannan ya zamanto aikin haji ne dai yace to ai shi wannan na farko da yazo shi da kama mummuna yazo shi shi kuma wancan da kama mai kyau yazo shi to duk wanda yayi mafarki mutumin kirki yayi mafarki yana kiran sallah alheri ne a gare shi amma yayi mutumin banza ne yayi mafarki yana kiran sallah to akwai matsala eh ana tare a tare ne an gane ko wata rana a dake malamai magabata su ba girman kai a tsakankanin su kuma akwai fahimtar juna akwai sa'an shi Al-Hasan al-Basri babban malami ne shi ma yazo shi yace mai akramaka lai nayi mafarkin taurari guda biyu daya a gaba daya a baya amma dukan su a jere suke suna tafiya menene fasarar wannan Al-Hasan al-Basri da ya ga mai haka Muhammad ibn Sirin ne cewa mishi lokaci daya zamu mutu da kai kusan lokaci daya zamu mutu da kai su yace su sune taurarin kuma a shekara daya suka rasu bajimawa wallahi kai wannan ya san fasarar mafarki to shi fasarar mafarki ba wai karatu bane yake sa mutun ya san fasarar mafarki kuma irin yanda muke garaje yanzu kawai don mun samu tafsirul ahlam me ya tafassara wa mutane mafarki da wannan tafsirul ahlam din wannan ba garamin kuskure bane saboda mutane biyu zai iya yiwa a fassara wannan mafarki ya zamanto daidai akan wani a wani kuma ya zamanto ƙarya ne bai dace ba al-imamu Zahabi cikin siyaru alamin nubala ya kawo wannan tarihin na Muhammad ibn Sirin a ciki ya kawo wallahi waɗansu baiwa da Allah ya bashi na wajen yanda yake fassara mafarki kawai lokaci daya wato yan aka zo kawai ya ga mutum zai ce to kaza ne kuma kaza din za a ga ya faru na'am
wala ba'sa bi inshadi shi'ri wa ma khaffa min ash-shi'ri ahsanu
malan yace wala ba'sa babu laifi bi inshadi ash-shi'r wato ya zamanto mutum ya dan sabu waka ya dan sabu waka dan a dan rausaya ba ina nufin waka ba irin ta su a dogon sha an gane ku waka irin kaman madahu irin waka ta su Hassan ibn Thabit irin waka ta su irin ta su Abdullah ibn Rawaha wannan duka ba laifi mutum ya dan saba ya dinga danyi lokaci zuwa lokaci wa ma khaffa min ash-shi'ri ahsanu malan yace amma abin da yayi sauki daga waka abin da ya danyi sawaka ka zo da waƙoƙi yan kadan bai huce ka harrance baiti 1000 ba ko baiti 500 ko 700 ko 1500 ko 2000 wannan ahsanu shine mafi kyau amma kale zaman to kawai ka maida wato waka ita ce cinka ita ce shanka na'am
wala yanbaghi an yi kusira minhu
wa min ash-shughli
shughli bihi
wala yanbaghi an yi kusira minhu bai dacewa mutun ya yawaita karanta waka bai dacewa mutun ya yawaita waka kawai ya zaman to a yawancin lokutan shi a karatun shi in zaka yi karatu so 100 a gurin shi to ka ji wakokin da zai zo a kowane karatu ya zo da waka sama da 50 ya zo da waka sama da baiti 50 karatun na awa guda wanda aka ce a zo da waka baiti 50 a matsayin istishhadi to za ka ga cewa rabi guda duka karatun kawai waka ce an gane ko bai dace bai zaman to mutun ya yawaita wannan wa min ash-shughli bihi kuma bai dace ba mutun ya killace kanshi ya shagaltu da abin da ya shafi waƙoƙi amma anan malamai suka ce ba ana nufin wato waƙoƙin da kawai ya zamanto kawai na jin dadi ne amma irin waƙoƙin da za su gyara maka larabcinka irin waƙoƙin da zai zamanto zaka dinga yin istishhadi da su akan wata fassarar aya ta alqur'ani gashi a larabci ma wato wannan abu ne wanda yake sananne to a lokacin jahiliya kamar yadda Imrul Qais ya faɗa a cikin mu'allaqasa kaza 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 ko kamar yadda Zarfa ya faɗa a cikin mu'allaqasa kaza 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 ko kamar yadda Zuhair ya faɗa a cikin mu'allaqasa kaza 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 ko kamar yadda Ibn Hilza ya faɗa a cikin mu'allaqasa kaza 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 dinga sunan da makamantan su an gane ko to wannan aka ce babu laifi akai waƙar da ba a so ka yawaita akan ta shine kawai surutai na banza saboda a cikin waƙa wato akwai hoda wanda bai dace a hoda shi ba akwai kammama wanda bai dace a kammama shi ba saboda a cike akwai yabo wanda yake na ƙarya waƙar dama wata yawancin su ma duka na ƙarya ne haka kuma yake alayhi salatu wassalamu yace la an yamtali ajawfu ahadikum qai'an khairul lahu min an yamtali ashira a ce cikin dan uwanku kowanne daya daga cikin ku cikin kawai gabaki daya abin da yake cikin wato mugunya ce ya fi alkhairi sama da a ce ya cika da waka a ce wani kana ganin shi kawai kaga waka an gane ku wato waka bai dace ba amma ba laifi dan ilkadan saboda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha daga cikin abiyati na shiri ta haddace baiti 1000 an gane ku to amma ma yake alaihi salatu wassalamu shi tunda yake bai taba yi waka ba in banda baiti guda 1 tan a baiti guda ɗaya ne taliyai kuma shi ma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba nashi bane an gane ku baiti za a ga waɗansu daga cikin malaman da suke rubuta diwani suna kawo shi cikin diwanin Zarfa Ibn al-Abd satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi to wannan baitin shi suka ce annabi ya faɗa to imma ya zama to dai fahimta ce daidai ta zo da tashi Zarfa din da ta maiki alayhi salatu wassalam hawo da shi Zarfa a ciki wajen karshe karshen mu'allaqar sa ne ma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi wa yatika bil akhbari man lam tabi'i lahu batatan wa lam taj'al lahu waqta maw'idi an gane ko na'am
نعم أولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه
الله أكبر
وعلى لسان نبيه
نعم
والفكه في ذلك والفهم فيه والتفهم برعايته والعمل به
شيكنا ما لن يتر وأولى العلوم دقتكين إلمومي to mafifici daga cikin su gabaki daya wanda yafi daraja yafi mutunci yafi daukaka wa afdaluha wato mafi daukakar su wa aqrabuha ila Allah sannan kuma wato wanda yafi kusantar da bawan Allah zuwa ga mahalicci shi yafi kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala wato ilimin da ya zama to ya hada waɗannan abubuwan guda uku shine yafi dacewa da mutum musulmi ya karanta shine mafifici a wajen Allah shine zai kara wa bawa kusanci kusanci wanda yake na matsayi ba kusanci wanda yake na dangantaka ba an gane ko Allah ta'ala zai kara san wannan bawon to shine ilmu dinihi, wato mutun ya san ilmin da zai jara addini shi da shi, wato ilmin da zai jara aqidarsa, ya san wane ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya san menene matsayin annabawan Allah a wajen Allah, menene matsayin annabawan Allah a wajen mutane, menene matsayin su mutanen a wajen ƴan uwan su mutane. Wato wannan shine abin da yafi kowanne ilimi daga cikin ulum daraja. To shine ilimin da mutum zai gyara addinin sa wa shara'ihi, sannan kuma ilimin da zai gyara hukumce na shari'a ta musulunci, wato fiqhu, yanda zai gane sallah ga rukunnanta, ga sunnoninta, ga mustahabbanta, ga makruhanta, ga mubtilatus salati, yanda zai gane azumi hakanan, zakka hakanan, mu'amala ta yau da gobe, kasuwanci da makamantansu. Wannan shine ilimin da yafi kowanne ilimi muhimmanci. Ba wai ka zamanto ba injiniya, ko ka zamanto doctor, ko ka zamanto kaza kaza, indai ka fahimci addini da kyau doctor ta kare, an gane ko? Duk wani ilimi wanda yake na wayewa ne indai bayan wannan ilimin ne, to yana biyowa bayan su ne a wajen daraja. Amma ka ce yafi ilimin musulunci, yafi ilimin addini muhimmanci, a'a, wannan kuskure ne. Ilimin addini shine ar-raqamul awwal, thumma ba'dahu yati ilmun akhar, bayan mutum ya fahimci addini daidai gulgudu, sannan kuma wani ilimin na daban yazo. Amma ba za a ce wai wani ilimin ba ilimi na tsakafa, ilimi na kaza, wato in kana so a samu ci gaba da wayewar kai dole sai an samu an yi karatu a France, an yi kaza an yi kaza. To daga ƙarshe zai zama to an je an yi karatu a France din, an yi kaza an yi kaza, da amma Fatiha ma mutum ta gagare shi, ta da iqama bai iya ba, bai san yanda ake ruku'u ba, bai san yanda ake sujada ba, to yana ci gaba, ya gina duniyar shi bai gina lahirar shi ba. Na'am. Mimma amara bihi wa naha anhu, ta hanyar zauwa da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi na wajibabbu da mustahabbai, wa naha anhu, da kuma nesantar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani game da suna abubuwan da Allah ya haramta da abubuwan da ya karhanta. Wa da'a ilaihi wa hadda alaihi fi kitabihi, wa da'a ilaihi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga aikata wannan abin, wa hadda alaihi, ya kwadaitar akan aikata wannan abun, fi kitabihi, a cikin littafinsa alqur'ani, wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma yayi kira ya kwadaitar akan shi akan harshen annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malan yace wal fiqhu fi zalik, sannan kuma wato da kuma fahimta da fiqhu fi zalika, cikin wato fahimtar addinin na Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto mutum ya fahimci addinin na Allah, ya karanta shi, ya fahimce shi, an gane ko? Saboda akwai bambanci tsakankanin karantawa da fahimta. Zai iya yiwuwa ka karanta littafi kaza amma baka fahimce shi ba, ka samu matsaloli da dama a cikin wannan littafin, ka huce su ga baki daya, amma in aka zo ana garrama ka rika amin littafin nan bai tabbatar da wannan matsalar ba, saboda asalin ma dama baka fahimci littafin ba, an gane ko? Karantawa daban, fahimta daban. Mutum yace na karanta littafi kaza, na karanta littafi kaza, wannan shay'un akhar, sannan kuma fahimuhu aidan shay'un akhar, fahimtar littafin hallo wani abu ne na daban. Zai yi wa dama wani littafin na wani malamin mutum ba zai iya gane shi ba, zai karanta dai, zai ce na karanta amma ka fahimci shi, yace to alhamdulillah. Na'am. Wal fahamu fihi, da kuma fahimta cikin shi wannan addini na musulunci, mutum yayi zurfi da kyau a cikin shi. Watahammumu bi ri'ayatihi, sannan kuma ya zamanto wato bawan Allah musulmi ya kula da kyau, bi ri'ayatihi, da kiyayewa addinin na musulunci, bayan ya karance shi ya fahimce shi, to ya kiyaye addinin shi. Kale ya zamanto kawai dan abu dan kadan zai iya sawa ya sayar yadda addinin shi, ya zubar da addinin shi. Wala amalu bihi, da kuma yin aiki da abin da addinin ya zo da shi. To nan na ga darasi ne ana. To darasin ne ko ku a ba darasin bane kenan, in muka tsaya anan gobe sai mu kai har ƙarshen ta ko? Alhamdulillah ilmu indahu subhanahu wa ta'ala.